the air offensive operation being conducted against the terrorist targets in Northern Borno.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ibikun Leda Ramola, ya mani karin bayani kan wani sabon farmaki da jiragen yakin su suka kai mai take Operation Rattlesnake 3 da ya ragaraga da wani babban sansanin mayakan ISWAP a yankin Kaza da ke arewacin jihar Borno. Biyo bayan samun bayanan sirri da ke nuna cewa ƴan ta'addan sun kaura daga wani yanki da ake kira Tongule zuwa yankin Nakaza tare da kafa sabon sansani a wurin. Jiragen yakin sojin saman Najeriya suka yi masu hudurar mikiya inda suka kashe da dama daga cikin shugabanninsu. Duba da irin wannan sabon yunkuri na sojojin, tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki daya Air Vice Marshal Alamine Dagash ya shaida min cewa lalle yana jin za a yi nasara akan waɗannan ƴan ta'adda.
A ƙarshe kam Allah yadda za a yi nasara kansu, ai ba su da yawan da muke da shi, ba su da kayan da muke da kayan yaki, ko na jirgin sama ne ko na jirgin sojoji ne, duka ba su da shi. Amma suna da ilimi da aka nuna musu na guerrilla warfare ne da nan su irin wannan abin da muke faɗa yanzu irregular warfare da su ne. To amma hankali ana ci gaba za a gama da su insha Allah.
Kuma kamar yadda tsohon gwamnan mulkin soja na jihohin Kano da Benue Kanar Aminu Isa Kuntagora ke cewa kashe shugabannin ƴan ta'addan nan fa zai yi tasiri sosai a kan wannan yaƙi.
Yana da tasiri saboda an gan kashe mai gida iyali ya su wace kafin a naɗa wani, kuma ana naɗawa an san kowa ya kuma sai a yi hari. Haka yaƙin sunkuru shi ba wai kamar conventional warfare ne ba, don kana ɗaukan su ɗaiɗaya da ɗaiɗai kaga za a rage wannan ta'addanci. Amma da yake su ma ta'addanci ne suna da nasu tsari, kowa ya san in ba wani shi ne ba wai ma sai an tsaya an fara na general ba. Wa'annan da aka ce yanzu an kashe, to wa'anda za su amsa hannunsu sun riga sun san kansu. Haka yakin sun koru yake.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasirin da wannan ƙarin farmaki da jiragen yakin Najeriya ke yi a sansanin ƴan ta'adda ko zai kawo ƙarshen waɗannan ƴan tsirarun ƴan ta'adda. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Maiduguri, Najeriya.